Tun bayan ayyana tallafi ga 'yan Najeriya marasa karfi da gwamnatin kasar ta yi saboda bullar cutar coronavirus, aka fara samun sabani tsakanin ma'aikatar ayyukan jinkai da ke kula da shirin da majalisar dokokin kasar akan yanayin zakulo mabukata da ke cin gajiyar shirin da mika bukatar karin bayani akan kundin bayanan waɗanda suka ci gajiyar shirin. Sai dai a ranar Juma'a ne majalisar wakilai ta bakin kakakinta Femi Bajabiamila ta bayyana cewa za ta samar da doka da zai taimaka wajen kula da shirin tare da daidaita lamarin bada tallafin zamantakewa na social investment duba da yadda annobar coronavirus ta yi wa al'umma katutu.
The cash transfer, the school feeding program, but unfortunately those have not been codified. So basically most of this is left to the whims and caprices of whoever is in charge. Basically something that is not statutory.
Femi Bajabiamila ya ce dokar za ta tsara yadda za a samu mabukata a basu tallafi da suka hada da na ciyar da yaran makaranta, Empower, Trader Money da dai sauransu yadda ya kamata ba wai a hannun wasu tsiraru ba.
What the house is doing now in the next couple of weeks, we will be introducing a robust codification and expansion of the social investment program to Nigeria that will take care of the poor and vulnerable.
A nata bangare, ministan ayyukan jinkai ta Najeriya, Sadiya Umar Faruk, ta yi karin bayani akan yadda aka fara aiwatar da shirin ciyar da yaran makaranta a gida.
Mun shiga mu fara aiwatar da wannan aiki, kuma kundin da muka bi shi ne mun yi amfani da rajista yara da take a makarantu da wadda take a ofisin cibiyar bada ilimi da SUBEP kenan na jiha. Kuma da su kansu malaman makarantar da yaran nan suke makaranta, wannan shine abinda muka amfani da su muka fitar da gidajen da waɗannan yara suke.
Wasu 'yan Najeriya daina kokawa game da yadda tallafin gwamnati bai isa gare su ba, inda Farfesa Sani Abdullahi mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum ya danganta dokar da majalisar wakilai za ta samar da haka.
Hakikanin gaskiya idan muka yi la'akari da abubuwan da suke kasancewa game da tallafi na musamman, majalisar tarayya tana da hurumin da ce za ta sanya ido akan yadda ake kaiwa su karamin karfi dauki.
Wata fitacciyar lauya barista Yasmin Zakari ta yi maraba da dokar da majalisar wakilai za ta samar.
A matsayina ta 'yar ƙasa, wannan abu ne mai kyau, saboda yanzu ana samun korafe-korafe, mutane suna cewa wasu ba su samu ba, wasu a ce akwai bangaren da aka bawa, bangaren da ba a bawa ba. To idan aka tsara al'amuran zai zama na an dinke Najeriya.
Halima Abdulra'uf, Murya Amurka, daga Abuja, Najeriya.